Wasu dai ai an yi asarar rayuwarsu, wasu dai ai an yi asarar rayuwarsu. A wurin sun na aka yi wa ka samu haihuwar ki, to me yasa kike ta zubar da mutuncin gidanku? Wai ina tarbiyar nan da aka baki? Kai wallahi an yi asarar kuɗin ilimin ki. Magic.